Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Juma'a 13 ga watan Janairun shekarar 2023, Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labaran duniya.
To Mahmud, Rasha ta faɗi yau Juma'a cewa ta kwace garin Solidar mai arzikin ma'adanai a ƙasar Ukraine da daren jiya bayan wani ƙazamin yaƙi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗi cewa a daina amfani da wasu magungunan tari biyu da ake yi a India saboda suna kashe yara. Sannan yau ake zaben shugaban ƙasar Czech, inda wani hamshakin attajiri da wani janar da kuma wani rakakken dan boko ke sahun gaba a wani kankan kan din da ake ganin zai kai ga zagaye na biyu.
Kanan labaran duniyar kenan. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da tunkarar babban zabe, kungiyoyin rajin shugabanci na gari a kasar sun shirya taron fadakar da yan takarar mukamin gwamnatin Kano kan mahangar addinin musulunci a shugabanci da jagorancin jama'a.
Kuma kai za a tambaye ka, kai al'umma suka zaba a matsayin gwamna, kuma kai ne wanda kake mai kulawa da dukiyar al'ummar jihar gaba ɗaya, don haka dole ka dinga sa ido.
A jamhuriyar Nijar ko an kaddamar da aikin rusa gidajen tsaffin ma'aikatan kamfanin Cominac, wanda ya dakatar da ayyukansu bayan share tsawon shekaru 40 yana haƙar ma'adinin uranium.
Gida bakku so ba kashe ba, sai wanga gida da aka ruje yanzu nan, daga nan har ƙarshe kai mutum da addakoi da iyali sun kai mutum mutane ke kwasa kansu.
Za ku ji abin da hukumomin Nijar din ke cewa. Za kuma mu leƙa Ghana domin jin cece-kucen da ake yi bayan da aka kori wasu dalibai 8 a makaranta bisa zargin sun ci zarafin shugaba Nana Akufo Addo a wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta. Za kuma mu kawo muku shirin duniyar Amurka da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum, da fatan abun da lafiya. Ga labaran. Rasha ta faɗi yau Juma'a cewa ta kwace garin Solidar mai arzikin ma'adanai a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce da daren jiya Alhamis aka kwace Solidar. Ukraine dai bata ce komai kan wannan ikirarin Rasha na baya-bayan nan ba. An kwashe watanni ana gwabza yaƙi a Solidar, kuma duka ɓangarorin biyu sun sha yin ikirarin kwace iko da wurin a lokuta daban-daban. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hanna Maliyar jiya Alhamis ta ce an tafka ƙazamin yaƙi a Solidar, to amma sojojin Ukraine na nuna turjiya. A wannan yanayin kuma, ministan tsaron Ukraine Oleksiy Lexikov ya gaya ma BBC cewa Ukraine memba ce ta ƙungiyar NATO a kaikaice. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce da alamar sashin da ke kera makaman yaƙi ma Rasha ya shiga amfani da fursunoni a matsayin ma'aikata don ya iya samar da adadin makaman da ake bukata a wannan lokaci na yaƙi. Ma'aikatar ta ce hakan ne a bayaninta na harkokin tsaro na baya-bayan nan a yau Juma'a kan halin da ake ciki game da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. A watan Nuwamban shekara ta 2022, a cewar rahoton wanda aka buga a kafar Twitter, kamfanin Ural Garnison UVZ, kamfani mafi girma da ke kera tankokin yaƙi a Rasha, ya gaya ma manema labarai cewa zai ɗau fursunoni 250 aiki bayan ganawa da ɓangaren shari'ar tarayyar ƙasar FSIN. Rasha na daɗa wato na da daɗaɗɗen tarihin amfani da fursunoni, kuma a shekara ta 2017 an sake ayyana amfani da aikin ƙarfi a matsayin wani ɓangare na hukuncin manyan laifuka a Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron ta Burtaniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi wani shela ta gargaɗi kan amfani da wasu magungunan tari biyu da ake yi a India da ake ɗorawa alhakin mutuwar yara aƙalla 20 a ƙasar Uzbekistan. WHO ta ce magungunan waɗanda kamfanin Marion BioNTech na India ke yi ba su da inganci, kuma kamfanin ya kasa bayar da tabbacin rashin haɗarinsu da kuma ingancinsu. Gargaɗin, wanda aka yi tun ranar Laraba, na zuwa ne bayan da hukumomi a Uzbekistan suka ce a watan jiya yara aƙalla 20 sun mutu bayan da suka sha wani maganin tari mai suna Doc One Max wanda kamfanin ke yi. Daga bisani dai ma'aikatar lafiyar kasar India ta dakatar da kamfanin daga yin magunguna, kuma Uzbekistan ta hana shigowa da kuma sayar da maganin na Doc One Max.
To Anjima Ibrahim zai dawo da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan, yayin da ake ci gaba da tunkarar babban zabe a Najeriya, kungiyoyin rajin shugabanci na gari a kasar sun shirya taron fadakar da ƴan takarar gwamnatin Kano kan mahangar addinin Musulunci a shugabanci da jagorancin jama'a, inda aka fayyace matsayin amana da girman alkawari. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aika mana.
A yayin taron irinsa na farko wanda ya kunshi dattawa da matasa, mata da maza da kuma ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa, shehunan malaman sun gabatar da bayanai masu zurfi kan batutuwan da suka shafi shugabanci a Musulunci da kuma nuna wa 'yan takarar nauyin da ke tattare da shugabancin al'umma. Sheikh Muhammad Nur Khalid da ke zaman daraktan cibiyar bincike da harkokin da'awa da ke Abuja ya ce bai kamata shugabanni su rinka amincewa da mutanen da suke nadawa a kujerun mulki ba.
Idan ka nada mutum, ka nada shi ne akan ilimin ka na baya, kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci, musamman ma gashi damar da ka bashi da bai same ta ba. Da ba komishina bane ka nada shi komishina yanzu, da yayi gaskiya a matsayinsa na tsohon headmaster, a matsayinsa na tsohon director kaza da kaza, to yanzu dama ta fadada, sannan bukatu sun yawa a kan shi, yana iya canjawa a kowane lokaci. Kuma kai za a tambaye ka, kai al'umma suka zaba a matsayin gwamna, kuma kai ne wanda kake mai kulawa da dukiyar al'ummar jihar gaba daya, don haka dole ka dinga sa ido kana nuna baka yadda da shi ba, sai in ya tabbatar maka da shi abin yadda ne.
Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata, daraktan kungiyar Kaja mai rajin shugabanci na gari da tabbatar da daidaito da kuma riƙon amanar jama'a, ya fayyace makasudin shirya taron.
Kamar yadda kowa ya sani, a addinin Musulunci babu wani abu da ya bari. Tsarin gudanar da mulki ta yadda za a yi mutane adalci yana nan kunshi a cikin tanade-tanaden addini, amma so da yawa ba a fiye irin wannan ganawa ba. Sai dai a tara 'yan takarkaru a yi muhawara, ko da mutum idan ya samu mulki, ina tabbatar maka da cewa irin wannan nasiha za ta iya tasiri a ransa, domin zai tuna cewa an ce mini kaza mai kyau ne in yi shi, an ce mini kaza mara kyau ne na guje shi.
'Yan takarar jam'iyyun PRP da LP da kuma NNPP, wato Salu Tanko ya Kasai da Injiniya Bashir Ai Bashir da kuma Abba Kabir Yusuf ne suka halarci taron.
Mun karu matuka, kuma Allah ya yarda abubuwan da suka faɗa mun ɗauke su, kuma za mu yi aiki.
Mun ji abubuwa da dama, wasu mun san su, wasu kuma yanzu muka ji su, kuma muna fatan Allah Ubangiji ya bamu nasara. In mun samu nasara kuma, waɗannan nasihohi da muka same su insha Allah ya karfafe mu, ya riko da hannunmu yadda za mu aiwatar da wannan mulki cikin adalci.
Wato gaskiya yau na ji daɗi matuƙa, taro wanda yake an yi shi tsakani da Allah don kuma taimakon al'umma a jihar Kano, tsakanin 'yan siyasa da malamai da sarakuna da sauransu irin wannan taro da aka yi yau ba.
A yayin ganawar, mahalarta taron sun yi tambayoyi ga 'yan takarar da ma neman ƙarin haske daga malaman da suka gabatar da lakta da nasiha. Baya ganana ta mahimmancin baiwa kamfanonin gida kwangilar gwamnati bayan an kama madafin iko, da kuma samar da yanayi mai kyau ga makomar rayuwar mata da yara. Mahalarta taron sun buƙaci duk wanda ya nasara a cikin 'yan takarar ya kula da kyautata rayuwar al'umma gaba ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
To Mahmud, yau jama'a ake zaben shugaban ƙasar Chek, inda wani hamshakin attajiri da wani janar da kuma wani rikakken dan boko ke sahun gaba a wani kankan din da ake ganin zai kai ga zagaye na biyu. Wanda ya nasara zai maye gurbin Melo Zeman, wani daɗaɗɗen ɗan siyasa mai faɗa aji, bayan da zamaninsa, wanda a lokacin ne ƙasar ta samu shugabancin ƙungiyar tarayyar Turai EU a shekara ta 2022, yayin da kuma ake tafka yaƙi a Ukraine. Wanda ya yi nasara ɗin har ila yau zai fuskanci matsalar da ba a taba gani ba a na tsadar kaya a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Turai mai mutane miliyan 10.5 da kuma gibi a yawan kudaden da ake kashewa kan aiki ma jama'a wanda hakan kuma ke da alaka da yakin Ukraine. Muddin babu wani dan takarar da ya samu kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un wanda zai yi wuya manyan 'yan takara biyu za su je zagaye na biyu wanda za a yi a ranakun 27 da 28 ga watan na Janairu. Kasar Japan na shirin fara kwarara tan sama da miliyan 1 na tsaftataccen ruwa daga galabaitacciyar tashar nukiliyar Fukushima dinnan zuwa cikin teku a wannan shekarar a cewar wani babban jami'in gwamnati a yau dinnan Juma'a. Hukumar kula da harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA ta amince da wannan shirin. To amma duka da haka gwamnati za ta jira wani cikakken rahoto daga hukumar ta IAEA kafin ta fara sake ruwan a cewar babban sakataren gwamnati Hirokazu Masuno ga manema labarai. Na'urorin sanyaya tashar sun wajiga bayan da wata babbar girgizar ƙasa ta ƙarƙashin teku ta haddasa ambaliyar tsunami a shekara ta 2011 wadda ta kai ga hadarin nukiliya mafi muni tun bayan na Chernobyl.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Nijar an kaddamar da aikin rusa gidajen tsaffin ma'aikatan kamfanin Cominac wanda ya dakatar da ayyukansu bayan share tsawon shekaru 40 yana haƙar ma'adinin uranium a garin Arlit na jihar Agadez da ke arewacin Nijar. Karkashin wannan tsari akalla gidaje 243 ne za a rusa inda tsaffin ma'aikata masu yawa za su rasa matsugunansu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmud ya aika mana daga Agadez.
Tun bayan sanar da rufe kamfanin haƙar ƙarfe uranium na Cominac bisa dalilai na rashin cinikin ƙarfe a kasuwannin duniya, kamfanin ya yi alkawalin mika gidajen da tsofaffin ma'aikata suka yi rayuwa a ciki. Sai dai gwamnati ta kaddamar da rusa gidajen abin da sai ya dubban tsofaffin ma'aikata da iyalansu a cikin mawuyacin hali.
Gida bakku so ba kashe ba sa wanga gida da aka runje yanzu nan daga nan har ƙarshe ya kai mutum da addakwai da iyali sun kai mutum 50 mutane ke kwasa kayan su wasu ma sai ina ba za su da kayan da iyali
kin wala rai ne aka runje mana kana cikin gida muna zama ba ai adartin mu ba ai komi ba shi ba mu mai wani a zama kai kwana
mutum ne yana cikin gida ba ya da labari tun da yake sai ji ana gina kayan shi bai hudda ba sai ya ji kasa na zubo mishi cikin iyali wannan abun bai yi ba haka ne.
Kungiyar tsofaffin ma'aikatan da ta sha maka kamfanin a gaban kotu kan baiwa tsofaffin ma'aikata gidajen ta bayyana rashin jin daɗin ta. Abdul Galadima shine shugaban kungiyar tsofaffin ma'aikata na Cominac.
Wallahi ban jin daɗin abubuwan da ake an ka samu mu solution. Wallahi abin nan bai da kyau ko kadan. Mun rasa inda zamu da ba. Yi muke. Gwamnatin mun taba shi Cominac mun taba su mun rasa abin da ke mu daɗi. Ke Cominac ka yin kiliki kin ba mutanen nan gida kuma ki kasa yanda zaki ki fasu gidajen su. Don kenan wannan mutanen tsahe ma'aikata ne na Cominac kenan ya kamata a kare su da su da iyalansu.
Hukumomi sun bayyana cewa a jimlice gidaje 243 ne aka rusa daga cikin gidaje fiye da 1000 bayan da wani kwamitin ya bada umarnin rusa gidajen. Abdulrahman Mauli magajin garin Arlit.
Ita dai Cominac kun san da tarihi. In tarihi duk abin da ta yi ke da kamar gida haka ta miƙa ma gwamnati shi. Ita dai Cominac gidajen da ke gare ta sun kusa kai 2000 a cikin wannan gidajen 243 karya su za a yi. Tunda mutane abin da za su gane yawa a cikin gida 2000 an fudda 243 a kare su mutane su san da cewa ba banza ba ne. Sai da muka diba muka ga wannan gidajen bai yiwuwa ne mu yi amfani da su. Wannan gidajen an karya su ne da umarnin Comité National wanda ke jagorancin abin da muke cewa RDS.
Gwamnatin Niger dai ta kafa wani sabon kwamiti na ƙwararru don ganin ayi komi a tsanaki ta yadda ba za a samu wata matsala ba. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Hukumar da ke kula da harkar ilimi a Ghana GES ta kori wasu ɗalibai 8 da ke makarantar sakandaren Chiana ta yankin gabas a ƙasar saboda ta samu su da laifin cin zarafin shugaban ƙasar wato Nana Addo Dankwa Akufo Addo a cikin wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta. Sai dai ɗaliban sun sake yin wani bidiyon inda suke neman afuwa. Ga rahoton Hawwa Abdulkarim daga Accra.
Muna ba wa shugaban ƙasa, shugaban makarantu, hukumar ilimi da sauran 'yan ƙasar Ghana. Muna ba ku hakuri da bidiyon da muka yi da yake yawo. Ba da nufin haka muka yi ba, wasa ne na yara. Matakin da hukumar ilimi ta yi na koran ɗalibai 8 da ake zarge da zagin shugaban ƙasar Ghana dai ya janyo cece-kuce a faɗin ƙasar, musamman a shafukan sada zumunta, inda mafi yawancin al'ummar ƙasar Ghana ke bayyana hukuncin da abu mai tsanani. Gidauniyar kare haƙƙin yara na ƙasa da ƙasa ta yi Allah wadar da koran ɗaliban, inda ta buƙaci hukumar kula da ilimi ta Ghana da ta duba muhimmancin karatun yaran, duk da cewar ba ta goyi bayan abin da suka yi ba. Ɗaya daga cikin ɗalibai 8 da aka kora, wadda muka zanta da ita Hamidu Huzaima Dabu, ta ce: Muna kuka gaban darakta da mataimakinsa har da shugaban makarantarmu, amma ba su kula mu ba. Kawai sun ce mu sake yin bidiyo, mu ba da hakuri, wadda shi muka fara yi. Ni dai ina ba da hakuri su ji tausayinmu. Saura wasu 'yan watanni mu gama makarantar secondary, su kyale mu mu koma aji, ko da akan wata rijijeniya za mu yi. Domin a kyale mu, mu rubuta jarrabawan ƙarshe. Mu yi nadama yin hakan. Marasa rinjaye a Majalisar Dokokin Ghana sun kira matakin a matsayin wani hukunci mai tsanani da zai iya kawo cikas ga goben ɗalibar, inda suka yi kira ga hukumar ilimi da ta gaggauta janye hukuncinta. Sai dai kungiyar ɗaliban Ghana a wata sanarwa da ta fitar ta ce matakin da hukumar ilimi ta ɗauka na korar ɗaliban kan halin da suke ciki abu ne mai lalata da kuma karya ka'idojin gyara a hukunci. Malam Isa Mudassir, mai sharhi akan ilimi, ya ce wannan ba ta ɗabi'ar yaran Ghana bane, amma hukunci ya yi tsanani.
Mu a ƙasarmu Ghana, al'adun gargajiyan da ake da shi cikin wannan ƙasa mai albarka, al'adunmu dukka yana nuni zuwa ga biyayya, yana nuni zuwa ga yara tarbiyya mai kyau da yake suna ganin girman kowane babba. In aka zo addinance kuma, addinai guda uku da ke wannan ƙasa, dukkanin waɗannan addinai suna karantar da biyayya da ladabi matuka. To amma dai wayannan yara sun aikata laifi babba. Hukuncin da aka musu, shin hukuncin ya dace da su? To wannan hukuncin da aka yi da wannan yara gaskiya da wani mahanga ne, sai a ce wannan hukunci ya dace da su, kai wannan hukunci ma ya musu kadan. To amma sha a duba yaran makaranta ne, ba kare musu tarbiyya ba, ana nan ana fama da musu tarbiyya.
Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a safiyar ne ya fitar da wasika da yake nuna cewar ya buƙaci a hukunta ɗaliban, ba a kore su daga makarantun ba. Hawa Abdulkarim, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Ranar Talata da ta gabata ne aka gudanar da bikin karrama jarumai da sauran masu ruwa da tsaki a fannin shirya fina-finai a nan Amurka, wanda ake kira Golden Globes, wanda kuma aka yi shi a karo na 80. Yau batun da za mu tattauna kenan a shirin na Duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, a ranar Talata da ta gabata ne aka gudanar da bikin karrama jarumai da sauran masu ruwa da tsaki a harkar shirya fina-finai a Amurka, wanda ake kira Golden Globes, wanda kuma aka yi a karo na 80 a Jack, California da ke nan Amurka. Mai shirya fina-finai Steven Spielberg na ɗaya daga cikin mutanen da suka samu lambar yabo a bikin na Golden Globes da ke karrama masu ruwa da tsaki a harkar shirya fina-finai. Spielberg, wanda ya shirya fina-finan Jaws, Schindler's List da Saving Private Ryan, ya lashe lambar yabo ta director da ya fi iya aiki da fim ɗinsa na The Fabelmans.
Nobody really knows who we are until we're courageous enough to tell everyone who we are, and I spent a lot of time.
Spielberg kenan yake cewa babu wanda ya san ko mu su waye har sai mun jajirce mun faɗa wa mutane mu su wane ne. Na kwashe tsawon lokaci ina tunanin yaushe zan bada labarin
da story, and I figured out when I turned about 74 years old, I said you better do it now.
Wannan ita ce lambar yabo ta uku ta Golden Globes da Spielberg, mai shekaru 76, ya lashe. A baya ya taba lashewa da film ɗinsa na Schindler's List da kuma film ɗin Saving Private Ryan. A ɗaya gefen kuma Darakta Martin McDonagh ya lashe lambar yabo ta wanda ya rubuta labari mafi inganci, yayin da Colin Farrell ya lashe lambar yabo ta jarumin da ya fi fice a fannin wasannin barkwanci. A fannin jarumin da ya fi fice a wasan drama kuwa, Austin Butler ne ya lashe lambar yabo saboda rawar da ya taka a fim ɗin fitaccen mawaki Elvis. Ita kuwa Kate Blanchett ta lashe kyautar jarumin da ta fi iya wasan kwaikwayo da fim ɗinta na ta. Yayin wannan biki na Golden Globes, jaruma Angela Bassett ta kafa tarihi inda ta zama ta farko daga kamfanin shirya fina-finai na Marvel da ta lashe lambar yabo ta Golden Globes da fim ɗin nan na Black Panther: Wakanda Forever.
Weeping may come in the evening, but joy comes in the morning.
Jaruma Angela Bassett kenan take cewa ta yi ka sha kuka da daddare, amma kuma ka waye gari da farin ciki. Mun faro wannan tafiya ne da nuna ƙauna, inda muka yi ta faɗi tashi a tare.
With love, we mourned, we loved, we healed.
Ita kuwa Kehu Kwan, ita ta lashe jaruma da ta fi iya marawa babbar jaruma baya, inda ta samu kyauta da fim ɗin Everything Everywhere All at Once.
More than 30 years later.
Wanda ce bayan sama da shekaru 30, wasu mutane biyu sun tuna da ni, yarinyan nan ƙarama, inda suka sake bani wata dama don na nuna hazaƙata.
And they gave me an opportunity to try again.
Baya ga haka, an karrama jarumi Eddie Murphy da lambar yabo ta Cecil B. DeMille, wannan dai shi ne karo na 80 da ake gudanar da wannan biki na Golden Globes, wanda akan yi shi shekara-shekara a nan Amurka. To, kafin mu karkare shirin, ga wannan sakon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni, Mahmud Lalo. To, masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan mako, sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya. Kuma da yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To, saƙon farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Ƙauren na Moda a jihar Zamfara, wanda ya ce tabbas akwai matuƙar damuwa bisa halin taɓarɓarewar tsaro da yankuna da dama na yankin arewa ke ciki. Matuƙar hukumomi ba su yi da gaske ba, to akwai yiwuwar a kasa gudanar da zaɓuka waɗannan yankuna. Sai dai mu ce Allah ya mana maganin duk abin da ya fi ƙarfinmu. Sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Tasiu Unguwar Tudu, waɗanda suka ce salam VOA Hausa. Ƙarin kuɗin kiran wayar salula da kamfanonin sadarwa a Nijar ke shirin yi daga ranar 17 ga watan Janairu abin damuwa ne matuƙa, duba da halin da ake ciki na matsin rayuwa, da fatar gwamnatin ƙasar Nijar za ta taka musu birki. Sai kuma saƙon Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa, waɗanda suka ce fatan alheri ga VOA Hausa. Haƙƙin mata da ke ci gaba da fuskantar koma baya a ƙasashen yankin tekun fasha tabbas babban ƙalubale ne ga hukumomin duniya da ke kare haƙƙin mata. Sai kuma saƙon Shehu Adamu Rije, wanda ya ce ƙara wa'adin daina karɓar katin zaɓe da INEC ta yi a Najeriya hakan yana da kyau. Saboda haka, muna fata duk wanda bai karɓa ba zai yi hanzari ya je ya karɓa tun lokaci bai ƙure ba, domin a ranar zaɓe katin zaɓe ya fi kuɗi muhimmanci ga mai yin zaɓe. Sai kuma saƙon Abdullahi Doron Baga, wanda ce da fatan hukumar zaɓen INEC ta Najeriya za ta yi adalci wajen shirya ingantaccen zaɓe wanda zai samu karɓuwa a ciki da wajen Najeriya. Allah ya zaɓa mana shugabanni masu nagarta. sai sakon Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Baffa Haruna Bajoga waɗanda suka ce tsawaita wa'adin karɓar katin zabe da hukumar zaben Najeriya ta INEC ta yi hakan yayi daidai da fatan waɗanda ba su karɓa ba za su yi amfani da lokacin da aka ƙara don su je ofishoshin zaben da ke kusa da su saboda karɓar nasu katinan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan sako. Ga Ibrahim ya dauda labaran duniya a takaice. To a takaicen Rasha ta faɗi yau Juma'a cewa ta kwace garin Solidar mai arzikin ma'adinai a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce da daren jiya Alhamis aka kwace Solidar. Ukraine dai bata ce komai kan wannan ikirarin Rasha na baya-bayan nan ba. An kwashe watanni ana gwabza yaƙi a Solidar. Kuma duka bangarorin biyu sun sha yin ikirarin kwace iko da wurin a lokuta daban-daban. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce da alamar sashin da ke kera makaman yaƙi ma Rasha ya shiga amfani da fursunoni a matsayin ma'aikata don ya iya samar da adadin makaman da ake bukata a wannan lokaci na yaƙi. Ma'aikatar ta ce hakan ne a bayaninta na harkokin tsaro na baya-bayan nan a yau dinnan Juma'a kan halin da ake ciki game da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi wata shela ta gargadi kan amfani da wasu magungunan tari biyu da ake yi a India da ake dorawa alhakin mutuwar yara akalla 20 a ƙasar Uzbekistan. WHO ta ce magungunan waɗanda kamfanin Marion BioNTech na India ke yi ba su da inganci. Yau Juma'a ake zaben shugaban ƙasar Czech inda wani hamshakin attajiri da wani janar da kuma wani riƙaƙƙen ɗan boko ke sahun gaba a wani kankankan ɗin da ake ganin zai kai ga zagaye na biyu. Wanda ya yi nasara zai maye gurbin Miloš Zeman, wani daɗaɗɗen ɗan siyasa mai faɗa a ji. Bayan zamaninsa wanda a lokacin ne ƙasar ta samu shugabancin ƙungiyar tarayyar Turai EU a shekara ta 2022 yayin da kuma ake tafka yaƙi a Ukraine. Ƙasar Japan na shirin fara kwarara tan sama da miliyan ɗaya na tsaftataccen ruwa daga galabaitacciyar tashar nukiliyar Fukushima ɗinnan zuwa cikin teku a wannan shekarar a cewar wani babban jami'in gwamnati yau ɗinnan Juma'a. Masu sauraro duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shiri da Allah kai mai inda za ku ji dambarwar siyasar da ta barke a jamhuriyar Nijar tsakanin 'yan adawa da masu mulki bayan da shugaban jam'iyyar RDR canji Alhaji Muhammad Usman ya baiwa matarsa mukamin sakatariya ofishinsa na tsohon shugaban ƙasa. Kafin nan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gershon da ta haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu ne yau ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.